Malam Six. Kamar sarewa da naji sautin muryar ta, ina lissafin ta da na leka sai ga ta. Da na kalle ta naga sansar kyawun ta, kanta hankare tuni na baza haja ta. In ban mutu ba ba zan gudu ba, idan baki ceto ba ba zan bar gunnan ba. Ba zan gudu ba, idan baki ceto ba ba zan bar gunnan ba. Baby alo 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 alo, baby alo 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 alo, baby alo 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 alo, baby alo 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 alo. Baby, I do, I do.